sashen Hausa da muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Baba Yakubu Makeri ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Hantsi a yau ranar Juma'a 31 ga watan Janairu shekarar 2020. A cikin shirin za ku ji cewa jami'a na jihar Borno ta yi bukin daukar sabbin dalibai saboda 600 duk da matsalolin tsaro da ake fama da shi a yankin.
Our intention is to invest heavily in education. Muke wannan dalilin ne yasa wannan gwamnati ta da kofa wajen samar da ingantaccen ilimi
a dukkanin matakai da shirin nan na tubalin tsaro da Hassan Mai da kai da shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana, amma duk sai kun gyara gaban ku ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da Hantsi ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta baci akan cutar coronavirus wacce ta bula a kasar Sin kuma ta bazu zuwa wasu kasashen duniya 18. Wannan sanarwar da aka fitar a jiya Alhamis a Geneva na nufin cewa WHO ta dauki barkewar wannan cuta a matsayin wani babban al'amari da ke bukatar haɗin kan kasashen duniya don magance shi. Masana sun ce akwai alamun cewa kwayar cutar ta virus tana bazuwa ne daga wani zuwa wani. Cibiyar kula da yaduwar cututtuka ta Amurka a jiya Alhamis ta bada rahoton farko kan yaduwar kwayar cutar daga wani zuwa wani. Likitoci sun bayyana cewa wani mutum mazaunin Chicago ya kamu da kwayar cutar daga matarsa wacce ta kai ziyara birnin Wuhan. Wannan shine mutum na 6 da aka tabbatar da ya kamu da kwayar cutar coronavirus a kasar Amurka. A jiya Alhamis ne aka kammala yiwa lauyoyi masu kare shugaba Donald Trump da 'yan majalisar wakilai da ke tuhumarsa a shari'ar tsige shi tambayoyi, yayin da ake ta baban ko a gayyato wasu shaidu su ba da bahasi. Lawyer Trump Alan Dershowitz a ranar Laraba ya kalubalanci zargin da ake yiwa shugaban kasar, inda ya ce ko da shugaban ya buƙaci Zelensky ya taimake shi a siyasance da nufin sakawa kasarsa da tallafi, wannan bai kai abin da zai sa a tsige shi ba. Duk wani jami'in gwamnati da na sani yana da yakinin cewa zabensa zai amfani al'umma, kuma har idan shugaban ya aikata wani abu da yake ganin zai taimaka a zabe shi domin yi wa al'umma aiki, to bai kamata a ce wannan ya kai mizanin da zai sa a tsige shi ba, in ji Dershowitz. Jagoran masu gabatar da shari'a ɗan Democrat Adam Schiff kuma shugaban kwamitin tsaro a majalisar wakilai ya dage akan cewa bayanan Dershowitz ba su da tushe. Wata tambaya da ba safai ake yin ta ba yayin yakin neman zabe ita ce, ko Amurkawa sun shirya don zabar mace a matsayin shugaban kasa? Ko da yake kimanin shekaru 10 baya a shekara ta 2008 aka kafa tarihi a yayin da Amurkawa suka zabi ba Amurki asalin dan wato dan asalin Afirka a matsayin shugaban kasa, matsayi mafi girma a kasar, yana iya yiwuwa mace ta bi sahunsa? Wani bincike na kasa da aka gudanar a ƙarshen watan Janairun nan ya nuna cewa mace mai neman jam'iyyar Democrats ta tsaye da ita takara, wacce ta fifice tana matsayi na 3 da kimanin goyon baya kashi 15 cikin 100 a takarar shugaban kasa da ake yi yanzu. Yar Democrats Senator Elizabeth Warren, kuma mai wakiltar jihar Massachusetts, ta jawo hankalin jama'a akan wannan batu na nuna bambancin jinsi a tsakiyar watan Janairun nan, lokacin da ta zargi abokin karawarta a jam'iyyar Senator Bernie Sanders mai wakiltar jihar Vermont da cewa a kebance ya faɗa mata cewa mace ba za ta iya lashe zaben shugaban ƙasa ba. Sanders ya musanta wannan zargin yayin wata muhawara wanda aka nuna a kafar talabijin a faɗin ƙasar. Amma kuma wannan cece kuce tsakanin 'yan takara biyun wanda suka bayyana kansu a matsayin abokai tun ba yau ba, kana suna da ra'ayoyi iri ɗaya akan wasu batutuwan siyasa. Wannan ya nuna irin matsaloli da mata suke fuskanta a fagen takarar kujerar shugaban ƙasa. A makonnin da suka biyo baya tun wannan muhawara, Sanders ya daɗa yaƙwar jini yayin da ita kuma ta samu koma baya. Wasu masu sa ido sun yi imani cewa ba a iya wa mata adalci bisa halittarsu, wanda ya hada da siffarsu, muryarsu da sauran abubuwa da ake ganin suna da rauni.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labarun da muke dauke da su. Gwamnatin jihar Borno ta ce tana zuba jari a fannin ilimi domin hana al'ummar ta fadawa cikin mummunar aqidar nan ta ta'addanci wanda ya addabi yankin. Gwamnatin ta yi wannan hurici ne a lokacin da jami'ar Borno ta yi bukin daukar sababbin dalibai a Maiduguri. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A karo na farko, sabuwar jami'ar Maiduguri mallakar gwamnatin jiha da aka kafa don haɓaka da kuma inganta harkokin ilimi a jihar ta yi bikin rantsar da wasu sabbin ɗalibai har su 647 da za su kasance ɗalibai na farko da za su samu irin wannan dama. Gwamnatin jihar Borno da ta kafa wannan jami'an ne bisa dokokin hukumar kafa jami'o'i na ƙasa tun a watan Satumbar 2012 don taimakawa harkokin ilimi a wannan jiha da ke ci gaba da fama da matsalar hare-haren 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a ƙasar ma akan makarantu ko kuma gine-ginen gwamnati. Sai dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yace sun baiwa batun ilimin muhimmanci ne don ci gaba da gujewa irin matsalolin da jihar ta fada. Gwamnan wanda shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar Dr. Babagana Waki ya wakilta.
Of course education a high priority. It is the most important driving factor.
Yace mun baiwa batun ilimin babban muhimmanci kuma ilimi ita ce hanyar da zai haɓaka batun tattalin arziki a wannan yanayi na sabuwar karni.
Our intention is to invest heavily in education, create better educational opportunities, and protect our society from the dangerous ideological influence of the insurgents.
Yace wannan dalilin ne yasa wannan gwamnatin ta dukufa wajen samar da ingantacce da wadataccen ilimi a dukkanin matakai, kuma aniyar ma'anar shine magamun sa jari sosai akan ilimi don mu kare al'ummarmu daga fadawa cikin wannan mummunan aqida na ta'addanci. A cewar Dr. Babagana Wakil, shugaban fadar gwamnatin jihar Borno da kuma wakilci gwamnan jihar Professor Babagana Umar Zulum. Professor Umar Kyari Sandabide shine mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri da aka yi wa takin al'ummu laysa lahu hudud, wato ilimi bai da iyaka, ya jawo hankalin ɗaliban ne game da gujewa munanan aqida kamar haka.
Da dai abin da ya sa yanzu akasarin yara matasa in sun zo makaranta da yake wannan freedom din babu shi a wajen da da suke, yanzu kuma shi jami'a ka san waje ne wanda akwai freedom, ba za a ce maka ka zo lokaci kaza ka shiga makaranta ka bar a lokaci kaza ko kuma ana yi maka wani subject check da sauransu, babu. To yaran suna da freedom babu, saboda haka yawanci sai su zo su sa kansu a wayan su miyagun ayyuka. To shi ya sa muna kiran su akan musamman ma yanzu shan kwaya da wayansu abubuwa ɗin shi yake lalatar da matasanmu. To shi ya sa muka ɗauki musamman mun ɗauki mataki mai girma akan mu ga yaran nan ba su shiga wayannan miyagun ayyukan ba.
To ko ya ɗaliban da suka samu wannan dama da kuma su kasance ɗalibai zubi na farko a wannan jami'a ke ji?
Binta Ali
daga wata department?
Biology education.
Masha Allah, sakin samu admission ran yake ji.
Ina jin daɗi kuma ina roƙon Allah, Allah ya sa na gama lafiya ya bani abin da nake nema cikin kwanciyar hankali lafiya.
To Allah ya taimaka. Ke fa mai sunan ki?
Aisha Bashir.
Ki taba neman makaranta admission a wata makaranta ko na shekara?
Wallahi na taba nema har so uku ma ban samu ba Borno Maiduguri Unimate. Har so uku na nema ban samu ba, amma gashi yau Allah ya sa na samu a Bosu. Allah Ubangiji ya sa dukkan mu yanda muka zo, Allah ya sa mu gama lallai.
An dai baiwa dalibai 801 ne damar karatu a wannan jami'a, abin da ake kira admission. Sai da yanzu haka dalibai 647 ne suka samu damar yin rajista a halin yanzu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Haruna Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha dauki da sauran labarin duniya.
Shugaban dakarun sojan Amurka da ke Afirka a jiya Alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma kuma wacce take haɓaka, inda ya ce ba zai yi a yi wasa da kulla ƙawance mai ma'ana ba wajen magance barazanar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma tasirin ƙasashen Sin da Rasha ke yi a nahiyar ba. General Stephen J. Townsend ya faɗa wa kwamitin majalisar dattijai mai kula da harkokin soji cewa Burin Amurka ne ci gaba da ganin zaman lafiya da dorewar kasashen Afirka. Yuwar Amurka ta rage kudaden da take warewa don harkokin tsaro ya daga wa kawayen kasar kamar kasar Faransa hankali, musamman ma a yankin Sahel dake yammacin Afirka, yayin da mayakan dake da alaka da Al-Qaida da kuma kungiyar ISIS suke yunkurin shiga yankuna dake da yawan al'umma. A gabashin Afirka kuma, ‘yan Amurka uku ne aka kashe cikin watan nan a harin da Al-Qaida ta kai, wanda ke da alaka da Al-Shabab wanda ya kasance na farko a Kenya, wanda ya sanadiyar lalata wasu jiragen yakin Amurka. A yanzu haka kimanin dakarun Amurka 6,000 ne suke nahiyar Afirka, kuma 4,000 daga cikinsu suna zaune ne a sansanin Amurka ɗaya tilo da ke nahiyar ta Afirka, wanda ke kasar kuryar arewa maso gabashin Afirka a Djibouti. Faransa ce ke kan gaba a wannan yunkurin a yankin Sahel, inda ta kara aika dakarunta 220 bayan dakaru 4,500 da ta jibge a nahiyar. Yunkurin Amurka na inganta kariya ga dakarun Iraki daga makamai masu linzami da Iran take harbawa na fuskantar tseko daga hukumomin Iraki, wanda ke ta baban kosu amince a yi ta harbo makamai cikin kasarta. Muna buƙatar izinin hukumomin Iraki, sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya faɗa wa manema labarai a jiya Alhamis a ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Duk da irin rikitarwa da ke tattare da wannan lamari, Mark Esper da wasu manyan kusoshin Pentagon sun dage kan cewa ana buƙatar tsarin tsaro na makamai masu linzami, bayan da kimanin dakarunta 50 suka samu raunukan kwakwalwa a sakamakon wani harin makamai masu linzami da Iran ta kai a filin jirgin saman Al-Assad a farkon watan nan na Janairu. Sama da mutane 30 cikin dakarun nata sun koma bakin aiki, amma har yanzu sauran suna karɓar magani tsakanin kasashen Jamus da Amurka. Daga ƙarshe, tsarin shugaba Trump ya hada da mamaye kwazazzaban Jordan, wato dogon tsirin da ke tsakanin Jordan da yankin yamma. Wannan ya kunshi kimanin kaso ɗaya cikin uku na ƙasar yankin na yamma, kuma ɗaya daga cikin manyan tushen dabino. Babu ɗaya tsakanin 'yan Isra'ila da Falastinawa da suka san abin da wannan yankin zai, wato wannan tsarin zai amfana da shi daga wannan tsari. Wato, babu ɗaya tsakanin 'yan Isra'ila da Falastinawa da suka san abin da wannan yankin zai amfana da shi daga wannan tsarin. Amma ɓangaren Isra'ila suna kyautata zaton wato kana Falastinawa kuma sun damu. Firaministan Isra'ila Netanyahu yana farin ciki da batun wato kwarin na Jordan wanda ke kunshi a tsarin Trump na zaman lafiya. Yahudawa 6,000 da ke zaune a yankin ba su da tabbacin sauyin da zai faru ko kuma abin da zai biyo baya, amma kuma suna da kyakkyawar fata. Wannan abu ya yi mana kyau, dukkan kwazazzaban Jordan kimanin kilomita 80 zai kasance ƙarƙashin ikon Isra'ila. Wannan na nufin cewa doka ce da ba sai Isra'ila ta ci gaba da amfani da ƙarfin soja ba, in ji wani ɗan Isra'ilan. Kimanin Falastinawa 20,025 ne ke zaune a wani birni kusa da birnin Jericho wanda ke ƙarƙashin ikon hukumomin Falastinawa zalla. Sun damu cewa babu abin da zai haɗa birnin Jericho da sauran yankin yammacin kogin Jordan in har Isra'ila ta mamaye kwazazzaban Jordan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashi Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar da ke tafe. Da fatan an shakata da wannan waƙar. Wannan shirin da ya da zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 a Zango FM. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe, Hassan Mai da kaina ya kawo muku shirinsa na tubalin tsaro.
Assalamu alaikum. Abarkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro. Shiri na biyu. Shirin da a cikin sa muke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba wani babban taro ne da aka yi a Abuja don gangamin marawa sojojin Najeriya da halin yanzu suke aikin samar da tsaro a kusan dukkanin jihohin Najeriya. Matsalolin tsaro da kuma yadda za a magance su.
Because every region you turn, there's something. It's Fulani herdsmen, it's kidnapping, it's Boko Haram. So there's something going on in any region.
Duk abin da suke nan za su bana sai mun muna neman hadin kai ne daga ko ina.
Mu ma mun fito daga civilian ne muka zo sojojin.
To sai mun ga a cikin wannan din ba a yi wani tanadi ba wanda zai taimaka ma ainihin tsaro na ɗan ƙasa su goyi bayan jami'an tsaro. To sai muka gabatar da cewa ta yaya za a yi soja a ba su wannan aiki a ce su ne kaɗai za su ringa misali ta tabbatar da cewa akwai haɗin kai da taimako na ɗan ƙasa a wajen harkar tsaro.
To daga chief of defense ta zuwa yanzu chief of minister, chief of naval, shekaransu kusan 40 kuma shugaban kasa yana so ya kara musu. Muna roƙon shugaban kasa yayi wa Allah. Mutane nan sun kai canja su a kawo an su wanda suke bin su a bayan canja su wanda suke bin wannan bayan canja su wanda suke.
To madalla, taron dai ya gudana ne a shekaran jiya a ɗakin taro na sojojin saman Najeriya da ke Abuja. Ya tattalo dukkanin masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaro. An tattauna irin goyon baya da yake to fararen hula suke baiwa sojoji. Funmi Ogbe ita ce jagoran cibiyar gangamin neman goyon baya da marawa sojoji a Najeriya, Support Our Troop Foundation. Kuma na tambaye ta ko menene abin da yasa ta asasa wannan cibiya?
Military affairs is usually something that is very hard and off topic, and a lot of us feel helpless to contribute or to support.
Al'amarin sojoji wani abu ne da ake gani kamar mai wuyan sha'ani, kuma da dama daga cikinmu ba su ma san ta yaya za a bai wa dakarun goyon baya ko a tallafi kokarinsu ba. Lokacin da muka kafa wannan cibiya, muna gaya wa 'yan ƙasa cewa ga ta irin hanyar da za a ƙarfafa wa mayakanmu sakishin ƙasa. Alal misali, wannan cibiyar na zuwa ne a daidai lokacin da Amurka ana da kungiyoyin fararen hula sama da 80 da aikinsu kawai shine gangamin marawa sojojin Amurka, yayin da mu a nan Najeriya ba mu da ko daya. Shine mu ma muka ga ya dace mu kaddamar da wannan yunkuri. Wannan shine hanyar da zamu nuna mun damu da kasar mu a bar kaunar mu. Na tambayi Mrs. Funmi ganin cewar taken wannan taro shine inganta sha'anin tsaron kasa ta hanyar sanya fararen hula a cikin al'amuran sojoji. Ko menene hikimar hakan?
This theme was chosen against the backdrop of the enduring unrest in the northeast.
Tace an yi hakan ne saboda yadda ta'addanci ke ta ruruwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ga kuma rashin tsaro da ya dabaibaye dukkanin sassan Najeriya baki daya. Misali, rikicin makiyaya da manoma, ta'asar masu garkuwa da mutane, aikar 'yan bindiga daɗi, shi ne muka yi lissafin tiyaye mu kuma 'yan ƙasa za mu shigo cikin wannan al'amarin domin gangamin marawa dakarunmu don tabbatar da tsaron ƙasarmu baki ɗaya. Wannan taro ya tattaro manya-manyan janar-janar masu rutaya da waɗanda suke aiki a halin yanzu. Manjo General Adamu Jidda shi ne wakilci ministan tsaron Najeriya, General Bashir Magashi, Na tambaye shi ko menene jawabi na ministan tsaro ya kunsa?
Eh to sakon shi da yace yana so troops support foundation yana son idea da suka kawo na cewa suna son a samu hadin kai domin duk abin da civilians sun za su yi mana muna neman hadin kai ne daga ko ina ai ka gane so tunda wannan foundation ta fito da wannan zarafi ta wannan gefen zamu yi support nasu amma Allah ya sa wannan ya fito mana da amfani inda zai taimaka mana mu ci gaban aikin mu
shi ma ɗaya general din na rundunar sojan ruwa wato Rear Admiral Jatauluka shi ya wakilci rundunar sojojin ruwan kasar kuma ya shaida min cewar aikin samar da tsaron kasa fa na bukatar haɗin kai tsakanin sojoji da fararen hula
abin da ke ciki shine kafin wannan lokacin mu ce shekarun da suka wuce da dadewa akan gan su sojojin kaman aiki din nasu ne ba wanda yana zaton haɗin kan na su yan umu wanda ba sa cikin wannan uniform domin haka muna son su ɗin su dube mu mu ma mun fito daga civilian ne muka zo sojojin domin haka muna bukatan haɗin kansu su rika gaya mana abin da ke faruwa wannan mu za mu yi amfani da shi don mu samu cin nasara ga wanda suke kawo mana tsatsagowa a cikin kasar.
Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu shine babban bako mai jawabi a wurin taron kuma ya min karin bayani dangane da kasidar da ya gabatar.
Na jaddada muhimmancin wato shugabanci su nuna wannan jagoranci na cewa wayannan sojoji da sauran jami'an tsaro kasa suke mai aiki kuma su nuna buƙatar 'yan ƙasa su tallafa musu su koya musu baya a cikin wannan sai na nuna muhimmancin akwai tsari wadda mai ba mu shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro ya fito da shi wadda da turanci ana ce mishi National Security Strategy na shekara 2019 wato tsari ne wadda bayan kowane shekara biyar ake waiwaya a duba don ya ba mu ƙasa tsali kusan taswira wadda za a bi na yadda za a gudanar da tsaro to sai muka yi mamaki na cewa shi wannan tsarin bai ba ma irin wannan tallafi ba wanda 'yan ƙasa za su ringa yi ma harkar tsaro duk da yake a cikin waiwaya da suka yi na shekara 2014 sun yi wannan batun na cewa dalilin da shi wancan bai yi nasara ba shine rashin wannan tallafawa wadda 'yan ƙasa ba su yi ba to sai muka ga a cikin wannan din ba a yi wani tanadi ba wadda zai taimaka ma ainihin tsaro na 'yan ƙasa su goyi bayan jami'an tsaro to sai muka gabatar da cewa ta yaya za a yi soja wanda bangare ɗaya ne daga cikin bangarori kusan 23 wayanda ke ƙasa kuma suna gudanar da harkar tsaro a ba su wannan aiki a ce su ne kadai za su ringa misali ta tabbatar da cewa akwai haɗin kai da taimako na ɗan ƙasa a wurin harkar tsaro to abinda muke nihi kenan shawaran da muka bayar shine wannan taswira ko tsari wadda mai ba mu shugaban ƙasa shawara harkar tsaro ya fitar da shi wadda ake ce ma National Security Strategy 2019 to kamata ya yi duk yadda za a yi a gabatar da shi ga 'yan ƙasa su san menene shi
jawabin da ya ja hankalin malarta taron shine neman a kori manyan hafsoshin rundunonin sojojin kasar wanda ya fito daga bakin Dr. Garus Gololo wanda shi kansa tsohon sojan Najeriya ne da ya taka rawa a yaƙe-yaƙen Liberia da Savia.
Abinda zan faɗa hakan nan kaman shi aikin kamar traditional kaman in kai shi shekara biyu ya kamata wani kuma ya zo amma in ka duba da yawan su yanzu wajen shekara 40 suke aiki ne a ma'aikacin gwamnati da ya fara shekara 35 ne to daga chief of defense staff zuwa yanzu chief of army staff chief of naval staff shekaran su kusan 40 ne kuma shugaban kasa yana so ya kara musu muna roƙon shugaban kasa ya yi wa Allah mu muka zabe shi mutanen nan sun suka zabe shi kuma sun ga in ka kai abu kai abu kai abu daga ba zai ya canja shi mutanen nan suka canja su a kawo an su wanda suke jin su a baya an canja su wanda suke jin wannan baya canja su wanda suke jin wannan amma
a baya shugaban kasa ya ce ba a canja komanda lokacin yaki
Nijen so dai kawai aka kai attack aka canje su aka canje su a Mr. Dana dai kawai na biyu aka daka ya ga canje mutane amma yanzu dai su a kawo an su kuma sun masa buga rawan a gari ya za
duk sauraro duka kuma anan muka zo karshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina ke sallama da ku sai wani mako idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin a huta lafiya
a gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma ga wasu sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum jidare da gobiyar Amurka sunana Gambo Barau Fataskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskun alhamdulillah muna miƙa sakon godiya da yabo da jinjina ga girman gwamnatin mu Alhaji Mai Malaguni da mutumin sa Alhaji Didi Bagogwana a bisa fara jiya sabon tsarin albashi na 2030 da aka aiwatar a wannan jiha tamu a wannan wata na Janwari da fatan Allah ubangiji ya sa ya amfani al'umma Assalamu Allah sa wannan alwashi da aka ba shi ne sanadin cigaban ma'aikata a wannan jihar kan abin dadi abin alfahari hadda tsarin arias aka ba wa wanda aka yi promotion an kara musu wasu kudade na jin dadi a fadar wannan abu da aka yi
magana yace baban gaje mai trader ringin magana ne game da tafarfarewar tsaro a ƙasa ta Najeriya to tabbare ai tsaro a ƙasa ta Najeriya fi sabilillahi wannan ba zai wuce laifin gwamnati ba muddin za a bar miliyoyin matasa a cikin birane da ƙauye babu aikin yi to dole harkar tsaro ta tabbare kuma a ƙasa ta Najeriya babu doka ayi in ka karye doka in dai kai wani ne ko kuma kana da wani abin hannu ba ta yanda za a yi hukunci aiki a kanka dan haka dole ne ainihin gwamnatin tarayya ta dage dan tsaye dan kama wa matasa aikin yi kuma a tsaya tsayin daka wajen ainihin gabatar da doka wanda duk ya taka doka ai amfani doka ta amfani a kansa
to madalla da wannan ne kuma muka zo karshen shirin mu wato wanda zamu gabatar da takaitattun labaran duniya
A takaice kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ayyana dokar ta baci akan cutar coronavirus wacce ta bulla a China kuma ta bazu zuwa wasu kasashen duniya 18. A jiya Alhamis ne aka kammala yi wa lauyoyi masu kare shugaban Amurka Donald Trump da 'yan majalisar wakilai da ke tuhumar sa a shari'ar tsige shi tambayoyi yayin da ake ta baban ko a gayyato wasu shaidu su bada bahasi. Wata tambaya da ba kasafai ake yin ta ba yayin yakin neman zabe ita ce ko Amurkawa sun shirya don zabar mace a matsayin shugaban kasa. Ko da yake kimanin shekaru 10 baya wato shekara ta 2008 an kafa tarihi yayin da 'yan Amurka suka zabi ba Amurke dan asalin Afirka a matsayin shugaban kasa matsayi mafi girma a kasar. Yana iya yiwuwa mace ta bi sahunsa. Shugaban dakarun sojan Amurka da ke Afirka a jiya Alhamis ya bayyana rashin amincewarsa da janye dakarun kasar a nahiyar da ke da girma kuma wacce take haɓaka, inda ya ce ba zai yi a yi wasa da ƙulla waƙawance mai ma'ana ba wajen magance barazanar da masu tsatsauran ra'ayi da kuma tasirin ƙasashen Sin da Rasha ke yi a nahiyar ba. Yunkurin Amurka na inganta kariya ga dakarun Iraki daga makamai masu linzami da Iran take harbawa na fuskantar tseko daga hukumomin Iraki wanda ke ta baban ko su amince a yi ta harbo makamai cikin kasar.
Masu raro nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can wato da la'asariya ke da zaji wasu abokan aiki mu dauke da wasu shirye-shirye. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu wadda suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki da kuma Solomon Abu sai kuma wanda ya wato injiniyan mu na wannan hantsin Jimmy Cook baba ya ko makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum.